أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bayan haka ɗan uwa mu hasauran mu na kusa da na nesa, ina muku sallama din ta addinin musulunci, tace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah mun saki dawowa a wannan zama wanda shine na uku din, na uku wanda lokacin baya, wanda a yau zamu tattauna ne dangane da rayuwar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu, kamar yanda zaman mu da ya gabata guda biyu, zama na farko mun yi ne dangane da watan sayyidina Abubakar Siddiq, zama na biyu kuma muka yi akan sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. To ayo insha Allah kuma zamu yi ne dangane da tarjuma ta takaitaccen tarjuma ta sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu, wanda kamar yanda muka sani wannan karatu na kamar yanda ni fada a halkan mu ta farko, wato muna yin shi ne domin in sami'ina wa da'ana, ba domin in sami'ina wa asaina ba, domin shi wanda shi kullun kokari ne da yaji abu ya za a hanyoyin da zai kareta abu yake ji. To wannan dabi'a ce ta kafirai Qurayshawan Makka, kafiran Makka da sauran kafirin duniya gaba daya. Wannan shine da sun ji abu kowane lokaci kokarin za su yi yaza su yi su kariyata wannan abun, kawai shi dai ne mafita su da suke nema. To wannan mu ba muna yi don su bane, muna yi ne domin in sami'ina wa da'ana, waɗanda suke sun san kima da daraja na da kuma ganin albarkan masu albarka. Yawwa, saboda haka da su muke karatu, amma duk mutumin da zai takaice ma addinin musulunci gaba daya ya mai da shi ya cikin kwakwalwa ta sai abin da ya daidai da hankali ne da fahimta ce da ganewa ta, sannan zai yarda da shi. Amma duk abin da ya saba ma tunani ne da hankali ne da kwakwalwa ta, shikenan shi ƙarya ne wannan abun. Komai malaman duniyar musulunci suka yi ittifaki akan abun, shi tun da ya saba ma hankali ne ƙarya ne. Ai kaga da jin haka ka san akwai motsuwa ciki, akwai rashin hankali da a cikin wannan lamarin. To kaga irin wannan wanda yake mahaukaci ko kaga ba abokin magana bane. To saboda haka shi yasa wannan duka mu muna yi ne da masu hankali, masu watan cikakken imani da miƙa lamari ga Allah, da kuma yadda da malamai shugabanni addinin musulunci gaba daya, ba wanda suke kullum masu neman ƙaryata duk abin da sun kajiya bane, ba da su muke magana ba. Saboda haka ni ina magana da masu hankali, ba ina magana ne da irin waɗannan mahaukatan da komai su sai yayi daidai da ra'ayin su ba. Amma in ba dan hauka ba, ai kaga bai yiwu a ce duk malaman duniya gaba daya na musulunci sai ittifaki akan abu kaza ko akan wani hadisi kaza, amma kai kuma yanzu kawai daidai ne ya so a makwakwalwa kare tunanin ka sai ka ce ƙarya ne duka, baka yarda da duk sharhin da malamai sun kai akan hadisi kaza da kaza da kaza ba. Saboda haka kai yanzu dole sai dai a dawo a yarda da kai naka sharhi da naka bayani da kai, kaga in ba motsuwa ne zai sa haka. Saboda haka wannan muna yi ne akan waɗanda suke masu watan ji da kuma neman su ji abin da yake gaskiya, ba abin da malamai sun ka rubuta a littattafai kullun kokarin su kareta su bane. Na farko dai sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu, wato shine sunan shi Usmanu, kuma watan shine ana ce mashi Usmanu dan Affan, wato shi bin Affan bin Abil Asi, shine Usmanu bin Affan bin Abil Asi bin Abil Asi. Sannan sayyidina Usmanu kakar shi ta wajen mahaifiya ta, da kuma sayyidina Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin tagwaye ne suwa. Sannan ana ce mata Hakima. Sannan kamar yadda muka sani sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu, wato yana da darajojin kwarai da gaske, wanda mun sani ana maima wani lakabi da ake ce mashi Zunnuraini. Ana ce mai Zunnuraini abinda malamai suka ce aka ce mashi Zunnuraini yasa, wato saboda ya aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu, kamar yanda zamu ji su a cikin jerin matan nashi, ko Sayyida Ruqayya da kuma Sayyida Ummu Kulsum radiyallahu anhuma. To saboda haka, saboda ya aure su, ya aure Ruqayya daga farko, kuma bayan ta yi wafati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki bashi Ummu Kulsum. To saboda ya aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu, to shine zaka ji ana ce mashi Zunnuraini, ko zaka ji a cikin diwani Shafi radiyallahu anhu yana yawan faɗa ta, ko Usman Zunnuraini. yawa zaka je na fito wannan wannan lakafin saboda ya aure ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu shi yasa ake masa haka din sannan sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu wato shine nabiyar a shiga addinin musulunci kuma kamar yanda aka sani shi ya musulunta ne ta dalilin sayyidina Abubakar Siddiq saboda a lokacin da sayyidina Abubakar Siddiq ya musulunta to a lokacin shi ma duk wani wanda ya san mutum ne aminin shi wanda suke mu'amaloli yana kiransu su ma zuwa ga addinin musulunci din saboda ka sayyidina Abubakar Siddiq yayi ba da gudunmuwa kware da gaske wajen ya hada wannan da'awa ta addinin musulunci gaba daya kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira a zo a yi imani shi ma sayyidina Abubakar Siddiq ya taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kira a farkon musulunci din duk wani wanda yake san sunan da mu'amala da shi ya zai sanar da shi ga abin da ake ciki game da addinin musulunci to sayyidina Usman ya musulunta ne ta dalilin sayyidina Abubakar Siddiq din lokacin da yazo ya nuna mashi musuluncin da sauransu to wannan shine dalili kuma shine na biyar a musulunci shi sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu sannan sayyidina Usman yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha tare da matar shi sayyida Ruqayya ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi hijira zuwa Habasha tare suka yi hijira kuma suka dawo kuma suka yi hijira zuwa Madina wanda suna tare kenan to tare sun kai hijira zuwa wannan Habasha din sannan sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu wato shine farkon wanda ya fara yin hijira din da shi da iyalan shi gaba daya ko kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda aka ruwaita daga Rasulul Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Usmana awwalu man hajara ila Allah bi ahlihi ba'da Lutin sayyidina Usman shine farkon wanda ya fara yin hijira zuwa ga Allah tare da iyalan shi gaba daya bayan Annabi Lutu tun daga Annabi Lutu daga gare shi to sayyidina Usman ba a tsala samun wani wanda ya hijira da shi da iyalai ne gaba daya ma'ana da shi da matar shi kenan ya hijira saboda Allah ba sai sayyidina Usman shine na biyu to wannan haka Imam Tabarani a cikin Mujamul Kabir ya ruwaita da Imam Al-Baihaqi Adlailun Nubuwa da kuma Abu Ya'la a cikin Al-Musnad din shi sannan da Ibn Maddawi a cikin tafsirin sa haka Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur nashi saboda haka sayyidina Usman shine farkon wanda ya fara yin hijira da shi da iyalansa shi yasa ma ita sayyida Ruqayya din mata ta shi yasa ake mata laqabi da ana ce mata zatul hijratain saboda ta hijira guda biyu an yi da ita zuwa Habasha kuma an yi da ita zuwa Madina kuma ana mata alkunya ana ce mata ummu Abdullahi saboda tana da mai suna Abdullahi tare da sayyida Usman din sannan bayan wannan kuma sayyidina Usman kamar yadda muka sani wata mutum ne mai kunya sosai da gaske kuma mun sani kunya tana daga cikin imani wanda hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda yake cewa alhaya'u min al-imani kunya tana daga cikin imani wanda haka Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihun sa hadisin shi na 24 wannan mafi yawanci in aka duba fa idan na kawo hadisi a sahihul Bukhari misali zaka ji ina faɗin nan ba hadisi kwaya ɗaya amma akwai hadisin da ko da zan kawo shi ba wai wuri ɗaya ne shi Bukhari din ya ambace shi a cikin sahihul din sa ba amma dai ina amfani da kowa kwara ɗaya ne mun ka amfani da guda ɗaya ayyawa da tarba dole sai mun ta cewa da hadisi na dubu kaza da na kaza da na kaza ba tunda duk dai magana ɗaya ce wannan shine to wannan cewa alhaya'u min al-imani kunya na daga imani Imam Bukhari ya rawaice shi sannan Muslim shi ma ya rawaice shi a cikin sahihul din sa haka nan Abu Dawud a cikin sunan din shi da Ibn Majah shi ma a cikin sunan din shi da Imam Malik a cikin Muwatta Malik shi ma a cikin Babu Majah fil Hayai to zaka ga wato sayyidina Usman kenan wannan hadisi yana mana ishara na cewa sayyidina Usman kenan mu'mini ne mai imani domin me domin alhaya'u min al-imani kuma yana da kunya kamar yanda zamu ji anan gaba to kaga mutumin da yake mai kunya sosai da gaske yana da imani kenan to yanzu wanda yake haka mai imani amma shine kake kokarin kuma sai kaga wato ka kai shi wuta wal iyazu billahi ko kuma ka jingina wani mummunan abubuwa da zuwa gare shi kamar yanda dai bayani zai zo nan gaba insha Allah sannan kamar yanda muka sani bayan shi mai kunya ne shi sayyidina Usman kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kan shi ma yana jin kunyar sa sannan mala'iku ma suna jin kunyar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu kamar yanda aka ruwaita daga sayyida Aisha radiyallahu anha take cewa tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gida to sai ga sayyidina Abubakar Siddiq yanzu yana sallama to a lokacin kabrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bai lullubi kabrin shi ba haka to sai sayyidina Abubakar Siddiq ya shigo
yana shigowa yayi sallama sai ya ce bismillah wuce ki amma manzo Allah yana nan zaune shi yanda yake dai bai canza komai ba can kuma sai ga sayyidina Umar shi ma yayi sallama shi ma ya shigo amma ko da sayyidina Usman ya zo yana sallama sai dai kurin manzo Allah sallama ya tashi yana rufe kwabrin shi yana gyaggyara jikin shi da sauransu to shine bayan an yi haka ya shigo da sun kare abin da suke sun fita sai ita sayyidina Aisha take tambayar manzo Allah sallama to wai ya aka yi ga Abubakar sai sayyidina Abubakar ya shigo da sayyidina Umar amma kana nan yanda kake amma sayyidina Usman yana zuwa kuma sai gashi kana canza watan kana gyara jikinka saboda zuwan shi menene abin da yake faruwa sai ya ce mata a ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaikatu yace ke ko yanzu ba zan ji kunyar mutunan da malaiku ma suna jin kunyar shi ba wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihu din shi a cikin kitabu fadail sahaba babu manaqibi usmana anan ya ruwaice wannan hadisi din kaga kenan malaiku suna jin kunyar sayyidina usmanu amma kai don kana tataccin mara kunya kai kuma baka jin kunyar sayyidina usmanu kana gaya mai bakar magana yanda kake so ba ma wannan ba kana kokarin ma sai ka kai shi wuta gaba daya wal iyazu billahi to yanzu mutunan da malaiku manzo Allah sallama yana jin kunya tai kai in kishin kanne da gaske na kana son manzo Allah sallama in dai da gaske masoyin manzo Allah ne kai na gaskiya ba na da'awa ne na ƙarya ba to aiko duk wanda manzo Allah sallama yake ji ma kunya kai ma zaka ji kunyar shi muna ka ku san duk wanda kake jin kunyar sa ba zaka iya zagin sa ba balle ka ce mashi dan wuta balle ka ce mashi ka faɗa dai wasu miyagun magana duk wani mutum da kake ji ma kunya ba ka iya game irin wannan maganganu to kaga shi inda da gaske ne mutum masoyin manzo Allah ne sallama to duk wanda manzo Allah sallama yake ji ma kunya kai ma zaka ji kunyar wannan mutunan sannan kuma ga malaiku kuma suna jin kunyar mutunan nan amma duka kai saboda kai ne shugaban marasa kunya shi kuma irin wannan din shi zaka rika fadin maganganu marasa kyau dangane da shi Allah ya mana kariya sannan sayyidina Usman ibn Affan har yanzu an sani ba karamar gudunmuwa yayi ba a cikin wajen tafiyar da wannan addini na musulunci saboda an sani sayyidina Usman mawadaci ne kwarai da gaske yana da wadata sosai to shi yasa kaga lokacin da za a yi watan za a yakin nan na Tabuka yakin Tabuka an sani shine ake ce wato ko wanda Allah ya majina suna sa'atul usra ko to wannan lokacin nan wanda sa'atul usra ko kuma da Allah ya faɗa allazina tabauhu fi sa'atul usra to wannan yaki ne na Tabuka ake ishara gare shi to a wannan lokacin da za a yi wannan yaki saboda lokacin ana cikin wani yanayi ana zafi lokacin ga wani mawuyacin hali wanda fita suke ne zuwa wajen yakin yana da wahala da gudunmuwa da komai an sani wannan lokacin ne wanda waɗannan bayan Allah baki ɗayan su suka yi gudunmuwa wanda an sani a lokacin ne sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an ce duka a lokacin abin da ya mallaka wato darhami 40,000 ne ya mallaka 40,000 darhami 40,000 ya dauko su ya zo ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi to wai ka laga ma iyalanka to wani abu sai ya ce ai ni na ban musu Allah da annabi inji sai na baka Siddiq sai ce Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yaba ma iyalan nashi saboda haka shi komai bai rage ba gaba daya kwashi ki duke shi ka duka radiyallahu anhu sayyidina Umar bin Khattab shi kuma radiyallahu anhu shi kuma sai ya rabo duke shi biyu yanzu ya kawo ko da ya kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ka rago ma iyalanka biyo ce ilalle ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rago masu rabin dukiyat rabi duniyar raba ne baro masu rabi Allahu akbar shi ko sayyidina Abdulrahman ibn Auf an ce ya kawo ukiya 200 ne shi kuma duka dai haka dai suka dai wasu su wani ya kawo da biyu da sauransu ne to amma dai abin da nake so mu kawo nan ne waɗannan ne mun ji waɗancan ne sayyidina Abubakar sayyidina Umar mun ji da wanda sun kai su ma a wannan tahiyya ka ku ga ba karamin kokari bane yanzu a ce mutum duka abin da ya mallaka ya raba shi biyu ya bada rabi saboda Allah gaba daya to sayyidina Usman ibn Affan shi kuma radiyallahu anhu ya kawo raƙuma masu yawa tare da dawaki sannan kuma ya dauko dinari 1000 har yanzu bayan waɗancan raƙuman da kuma awakin da raƙuman da dawakin ya kwaso dinari 1000 wanda an sani da dinari 1000 ba kananan kuɗi bane ko tunda yanzu kana ganin da ya ruko dinarin ne yanzu ga harkokin sadaki da ake sai kaji ana cewa abun da yake nisabi abun da yake rubu dinarin bana shekara kaza sai kaji an ce kaza to kaga su ne zaka samu waɗanda amma yanzu sai ka auna ka gani yanzu dan Allah yanzu koda a ce misali naira 13,000 ne kawai kacal su ne an rubu dinarin misali to kaga ai in kai su sau hudu za su baka naira 50,000 kenan to sai ka buga su 52,000 sau watan a dubu, kaga ba kananan kudi bane ba. Saboda haka shi yasa waɗannan bayan Allah za su kai ina jin to suna daidai yawa da in dai ka buga zai baka din. To kaga ashe waɗannan bayan Allah ba karamin kokari suka yi ba. To wannan da bayan hara kuma hada to da dawaki ya kawo wannan dinarin nan dubu dinari dubu din yazo ya zube su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika yana jijjiwa waɗannan dukiya da sayyidina Usman ya kawo da waɗannan raƙuma, wasu malamai suna cewa ya kawo raƙumi ya kai 950 da kuma doki guda 50, kaga dubu kenan bayan waɗannan kuɗin, wallahi da alam. Amma dai ya bada gudunmawa mai ƙarfin gaske. To kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai jijjiwa waɗannan kuɗi da ya zo da suwa, sai yake cewa ma barra Usman ma amila ba'da hadhal yawmi, duk abin da sayyidina Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba daga bakin yau, duk abin da ya aikata baya cutar da shi, ma'ana ba zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna ba, duk abin da zai aikata radiyallahu anhu. Wannan hadisi haka Imam Tirmidhi ya ruwaita a cikin sunan din shi Kitabul Manaqibi, babu fi babun fi manaqibi Usman bin Affan. Haka Imam Al-Baihaqi a Dalailun Nubuwa ya kawo shi ma. To kaga sayyidina Usman manzo Allah sallama ya ce duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ya hana shi shiga aljanna ba. Tana Allah yanzu wannan bawan Allah kuma menene abin da zai zama wanda za a rika fada na abubuwa waɗanda suke ba daidai ba, ana jingina zuwa ga wannan bawan Allah wanda duk abin da zai aikata ba zai cutar da shi ba ya hana shi ya sa shi ya shiga wata ko wani abu ba. To balle da ma kaga mutum ne mai karfin imani wanda ba da za a aikata wani abu wanda na sabon Allah ɗin ne kai tsaye da gangan. To wannan kenan. Sannan sayyidina Usman wannan gaba ɗaya dai kai abin da aka ce ita wannan tafiyar da aka yi ta wannan yakin nan na jeshul usra din nan, wato shine yakin Tabuka, idan aka raba watan in an raba abin da an ka tayar da shi din duka shirin runduna gaba ɗaya an ka raba shi uku, to kashi biyu shi sayyidina Usman inda shi ya bayar da kashi biyu daga cikin uku din, shi ya bayar da kashi biyu bisa uku na dukkanin shirin da an ka yi zuwa wannan yaki na Tabuka din sayyidina Usman bin Affan kenan radiyallahu anhu. Sannan kamar yadda muka sani sayyidina Usman dai wato kamar yadda karatu mu ya gabata ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar, shi ma yana daga cikin waɗanda karra ahadisai manzo Allah sallama watan ya tabbatar da sayyidina Usman da aljanna ne shi ma. Na farko wato an sani akwai wata rijiya da ake ce ma bi'ru ruma, wato wata rijiya ce a madina ta wani bai yahudi, wanda shi wannan bai yahudi yana tsananta wa mutane wurin ibar ruwa, sai an bashi kuɗi kuma sai ya tsananta ta tsada ana wahala kuma ga ya ba ruwa ba wani wuri inda za a yi ruwan wadatattu in ba nan ba. To wannan shi yasa sai ta tsananta ma al'umma. Karshe sayyidina Usman bin Affan ya ga irin yadda musulmi suke ta wahala na neman ruwan, ya zo ya nemi wannan bai yahudi ya sayan mai da wannan rijiya din. Karshe ya nuna kawai ba zai sayar ba, sai dai ya sayar ma da sayyidina Usman rabi da tsada kuma sosai da gaske ba. Karshe dai ya sayar ma da sayyidina Usman da rabi, bayan ya sayar mai da rabin rijiyar. Sannan kuma to sai ya zama yau in kaman yau sayyidina Usman shi zai iba ruwa gare ta, gobe kuma shi bai yahudin shi kuma shi zai iba gare ta, haka an kare kai. To lokacin da ana tafiyar da haka, shi kuma sayyidina Usman duk ranar da rana ta take tashi sai ya ce kowa ya zo ya iba ruwa kyauta, shi kuma ranar bai yahudi biya aka sai an bashi kuɗi. To sai ya zan bai samun ciniki, kowa sai ya ki iba ruwa, sai ranar da ta sayyidina Usman wanda aka iba kyauta kowa sai ya iba ruwa ne da na yau da na gobe gaba daya. Karshe ya ga bai samun ciniki ya ce to sayyidina Usman ya ki da sai ya bashi kuɗi ne gaba daya. To shi ne ya biya wannan rijiya sai ta tsada, wanda ana cewa ita ma ta kai dinari dubu din, dinari dubu, haka ya sayi ta ga shi wannan bai yahudi din. To wannan rijiya sanadiyar sayanta, sai manzo Allah sallama yake cewa man hafara bi'ira rumata falahul janna wa man jahaza jaysha al-usra falahul janna. Manzo Allah sallama yake cewa duk wanda ya gina wannan rijiya ta ruma, ma'ana wanda ya zo ya rike ta haka din, to aljanna ta tabbata gare shi. Sannan kuma duk wanda ya muna wannan shiri na tanadi na wannan rundunan nan ta yakin nan na jaysha al-usra din nan, wato shine yakin nan na Tabuka, shi ma falahul janna, aljanna ta tabbata gare shi. To sai Allah subhanahu shi yake cewa shine jahaza jaysha al-usra. To wannan hadisi kuma yana nan a cikin sahih Bukhari, ya kawo shi a cikin kitabu fada'il as-sahaba, babu manaqibi Usman bin Affan. anan za ka ga ya kawo wannan magana din ta cewa man hafara bi irar rumata duk wanda ya gina wannan rijiya ta ruma fala fil jannati aljanna ta tabbata gare shi wa man jahaza jeshal usrati duk wanda ya shiri ta tanadi na wannan runduna ta watan yakin tabuka da an kai shi ma fala fil janna aljanna ta tabbata gare shi sannan a wani lafazin hadisin abinda yake cewa wato shine a minista rabi irar rumata falahul jannata duk wanda ya sayi rijiyar ruma din nan aljannata ta tabbata gare shi to sayyidina usman bin affan kenan radiyallahu anhu to kaga wannan kenan sannan bayan haka kuma an sani sayyidina usman har yanzu radiyallahu anhu wato shine wanda ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani wanda wanda ya aura a farko shi don ƴaƴa guda biyu aura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko shine ya aure sayyida Ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda na faɗa dazu ita sayyida Ruqayya wato ƴa ce ga ita sayyida Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana mata alkunya da cewa ummu Abdullahi ita sayyida Ruqayya din kuma ana ce mata zatul hijrataini wato saboda ta yi hijira sau biyu ta yi hijira zuwa Habasha kuma ta yi zuwa Madina sannan sayyida Ruqayya din nan kamar yadda aka sani sada sayyidina Usman bin Affan ya aure ta radiyallahu anhu ranan da za a yi yakin Badar an fita wajen yakin Badar to ba ta lafiya a lokacin wanda to sai kuma manzo Allah sallama ya bashi umarni da izini ya tsaya ya jinyarta shi yasa ma bai samu zuwa yakin Badar din ba to don haka a ran nan ta rasu yakin Badar sannan lokacin da ta rasu tana watan shekara 22 ne a duniya kuma a makabartar Baqi'a anan aka yi mata kabari radiyallahu anha to wannan kenan sannan bayan ta rasu kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi Ummu Kulthum ita kuma Ummu Kulthum dar manzo Allah ce ita ma sallallahu alaihi wasallam ita ma ya sayyida Khadija ce radiyallahu anhu anha sannan ita kuma ta rasu ne a shekara ta 3 da hijira bayan rasuwar ita watan sayyida Ruqayya kenan ya aure ta ne a shekara ta 3 da hijira ta rasu kuma a shekara ta 9 da hijira ita Ummu Kulthum ba radiyallahu anha a shekara ta 3 da hijira aka yi auren a shekara ta 9 kuma ta yi wafati radiyallahu anha kaga kenan ta shekara 6 tare da sayyidina Usman kenan radiyallahu anhu to kaga yanzu wanda manzo Allah sallama zai aminta da shi kuma kashi ma da tarasu har manzo Allah sallama yake cewa da muna da wata iyar da mun saki bashi to kaga sayyidina Usman manzo Allah sallama ya yarda da shi ya aminta da shi domin kai ka sani a yanzu halin da ake ciki kai da ba kowa ba ba komai ba ba za ka yarda ka ba wani iyar ka ba ya aura ba matukar ba ka tabbatar da wannan mutumin kirki ne mai imani ne mutumin kwarai bane ba za ka bashi ba idan ka san wannan mutumin banza ne tsinanne ne dan wuta ne ba za ka bashi karshe ba irka ba to yanzu kana tunanin kenan manzo Allah sallama sayyidina Usman baya da mutunci wal iyazu billahi baya da kaza ko kuma zai yarda ma gaba ɗaya ko wani abu daban mai kama da haka wal iyazu billahi amma kuma har manzo Allah sallama bashi ɗaya ne har guda biyu ya aura kana ganin manzo Allah sallama ya yarda da wannan amincin har ya bashi haka kaga ba zai yi ba manzo Allah ya dauki yarsa ya ba wanda yake mutumin banza wal iyazu billahi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai haka ko kai ba zaka yi haka ba ga ekkar ba komai ba balle yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kima mai daraja mai albarka radiyallahu anhuma to saboda haka kaga wannan dai ma ya isa shaidu ga sayyidina Usman da cewa mutumin kirki ne shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi har ya bar duniya suna kuma tare da sayyidina Usman radiyallahu anhu saboda haka wannan kenan amma wasu zaka ji suna magana dangane da shi wato sayyidina Usman irin abin da ya faru domin an sani kamar yadda aka sani akwai yakin da aka yi na yakin Uhud ko an yakin Uhud wanda lokacin da aka zo ana cikin wannan yaki to sai aka samu su kafiran sai suka yi wato wani domin lokacin manzo sallama ya raba runtunun tashi da aka raba su sahabbai aka aje wasu daidai wata kafa tsakanin wasu duwatsuna waɗanda nan wajen ana iya samu makiya suna iya su shigo ta nan wajen su kawo farmaki to an sani a lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan to waɗanda ya aje din to sai ana ci gaba da yaki to sai suka gama yaki kusan kamar ya ƙare domin gashi yanzu duk an samu nasara su kafiran nan ma duka ana ta kashe su da sauransu to sai a yanayin sauran sahabban waɗanda anka aje nan su kuma sai su ma sun ka shiga a can cikin yakin sai suna ganin cewa kamar yanzu koda sun bar nan ne ai yanzu babu wata matsala to wannan shine sai suka ainihin watan bi to kashe sai ya zama daga cikin kafiran siwa suka biyo suka sake suka zagawo da suka kula da haka din suka shigo suka musulmi illa to an sani a wannan lokaci akwai wanda suka gudu saboda yanda wurin ya rincabe sosai da gaske akwai wanda suka dan watan gudu to shine sai sayyidina Usmanu yana daga cikin su sannan amma haza mai bayani yanzu sannan akwai bayan wannan kuma bai'atul ridwanu da aka yi sayyidina Usmanu bai ciki ba da shi aka yi ba sannan haka watan yakin Badr da aka yi shi ma ko kaga wancan halukokin da mun yi bayani game da darajoji na watan shi waɗanda suka zo yakin Badr da kuma waɗanda bai'atul ridwanu din mun yi magana kan su to duka sayyidina Usmanu bai ciki waɗannan abubuwan guda uku da aka yi to waɗannan abubuwa guda uku wanda sai nasu wani bai halarci su kuma ga su dukkan su manya ne masu matukar girma akwai wani mutum ya zo yake tambaya sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu Abdullah bin Umar nake so in ci tunda an sani da ma sayyidina Usman da duk sauran waya kokan da an kai duka ya zo su amma bai halarci wadannan ganin ne abubuwan nan mun ka mata an zo guda uku din nan ba to wannan mutum ne da ya zo wajen sayyidina Abdullah bin Umar sai yake ce mashi ya tambaye shi dangane da waɗanda abubuwan da an kai amma ga sayyidina Usman baya ciki shi yana son ya jingina kamar wani abu kenan idan haka gashi an faɗa wasu abubuwa masu darajoji amma ba sayyidina Usman ciki to shine sai shi Abdullah ibn Umar sai ya ce mashi to tsaya kaji yace amma firaruhu yawm Uhudin fa ashhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu yace magana gudu da aka yi ranan yakin Uhud yace ni na shaida tabbas Allah ya yafe ma sayyidina Usman kuma ya gafarta mashi ko wannan yana ishara ne zuwa ga ayatul Qur'ani tunda Allah madauki yake da fada cewa innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurur rahim ko kaga haka Allah ya fada wadanda suka juya ranan da aka hado din nan yace innama stazallahum ash-shaytanu shaytan ne ya darzar da suwa bi ba'dhi ma kasabu sai dalilin abin da suka aikata ma'ana na saboda sun an saba ma umarnin da sadda manzo Allah ya aje waɗancan mulkin su tsaya wurin sai sun ka canza wuri to wannan abin shi ya bada wannan matsala din sai ya ce amma huwa laqad afa Allahu anhu amma Allah ya yafe gare su inna Allaha ghafurur rahim domin lalle Allah da ma mai gafara ne shi mai jin kai to kaga Allah ya ce ya yafe to kaga yanzu kai dan neman sai ka ce sai Subhanahu ya yi laifi ko wasu daga cikin sahabbai wannan ba ta aiki ba za ka yi amfani da wannan ba don Allah ya ce ya yafe to tunda ko Allah ya ce ya yahe to kai yanzu kai mi kake yiwa kake cikin addini wanda Allah ya ce ya yahe mawani kai kuma kace ba ya yahe me ba sai ka kai shi wuta shi Allah ya ce ya yafe mashi radiyallahu anhu to wannan shine Abdullah ibn Umar yake nufi sannan sai ya ce amma wa amma ta ga yubuhu an badrin amma fa kowa sai da yayi daga yakin badr ma'ana da an kai yakin badr baya nan fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ai ya kasance a karkashin shi yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sai da ruqayya kenan yace wa kanat maridatan ta zama ba ta da lafiya a lokacin da za a yakin nan na badar faqala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mashi inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahamahu yace ka sani kai Usmanu ka tsaya kai jinta amma kana da ladar mutun duk wanda ya halarci yakin badar din to kana da lada kamar tashi shine inna laka ajra rajulin mimman shahida badran kana da ladan mutum daya da ya halarci yakin badar din wa sahama har da kibiya ta da ya ji da ita wannan yakin nan duka kai ma za a baka lada kaga ashe kenan bai zo yakin badar ba saboda me saboda ya tsaya hijima wanda sun kace yakin badar umarnin wa sun kabi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya tsaya jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ruqayya radiyallahu anha me shi ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma ya bi kaga duk aikin daya suka yi kenan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mai kuma yana da lada shi ma daidai da waɗanda suka ta yakin na badar din shi ma nan kaga babu wani abu kaga kenan duk abinda aka ba waɗancan an ba su gafara an kace an musu shi ma an musu an mai kenan tunda dai manzon Allah ya tabbatar da haka sannan sai ya ce wa amma ta ga yubuhu amma fa kowa tai kuma an bai'atul ridwani daga bai'atul ridwani da aka yi shi ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada bi yadihi al-yumna da hannun shi na dama hadhihi sai manzo Allah ya ce hadhihi yadu usmana wannan shine hannun Usmana fadaraba biha ala yadihi sai manzo Allah ya aza wannan hannun nashi na dama bisa ga hannun shi daya yace hadhihi li Usmana wannan ta Usmana ce ya man ya ubangiji an sani dai kamar yadda aka sani wannan hadisi dai Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihu din shi a hadisi na 3698 a cikin sahihu al-Bukhari to anan an sani dai da ma ita bai'atu da wani ko ci abin da aka yi shine aka yi wannan sulhun Hudaybiya din nan waɗannan sahabban ne kaga shi sayyidina Usman da ma ko can shi ma na wajen aiki bane tayi na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam domin sadda an ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya shiga cikin garin na Makka ai aika masu mutanen Makka yace sayyidina Usman ya je ya gaya musu ba yakin su ya tahoyi ba ya zo ne ya aikin shi na Umar ta yace amma kaga sai suka ki yadda suka ce su ba su yadda ba sai dai bani manzo Allah ya dawo ba za su yadda ya shiga Ka'aba ba bara an yakin Badar ya zo ya kakkashi musu manya kuma yanzu bana aji su o aji manzo Allah ya shigo ya yi aiki ne da yake suna haji ayata ya tai saboda haka ba su yadda ba to wannan yasa su to lokacin sayyidina Usman shine manzo Allah ya aika wurin wannan ya ga masa ba yaki ya zo din ba to wannan tafiyar da sayyidina Usman din yayi kamin ya dawo ne aka yi wannan bai'a din kuma dalilin yin tan ko can saboda tunanin kamar sun kashe manzo Allah sayyidina Usman din ne saboda an ga ya dade bai dawo ba sun rike shi can sun tsaye da shi ya bai samu ya dawo da wuri ba to sai an kai tunanin ba ko sun kashe shi ne shi ya dalilin ma aiwa manzo Allah mu bai'a za a je a yake su din gaba daya to kaga ma in ka kula shi ma can din har yanzu aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi yasa an kai wannan bai'a din sune kaji Allah na fada la kad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati inna to wannan shine to kaga sayyidina Usman kenan radiyallahu anhu wannan dai duka ya halarci sauran ya kubata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka sani mun sani sayyidina Usman dai wato yana daga cikin waɗanda kai tsaye karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abubuwan shi na aljanna din shi ko wanda mun sha karantawa cewa wato akwai inda ko wanda mun karanta sai dai duk tuwancin lokaci da halkan mata farko da ta biyu din mun yi shi ko hadisin nan na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a wani kango daga cikin kangayen Madina sai ya umurce shi da ya tsaya ya tsare mai kofa shi ko yana ta murna ran yana jin dadi shi Abu Musa al-Ash'ari yau shi ka tsaron kofa ba mai shiga sai da izini sai ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi izini sannan ya shigo to lokacin yana nan yana tsaro kawai sai ga wani mutum ya shigo yana neman izini yana sallama ya shigo sai Abu Musa al-Ash'ari ta nemi izini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya manzo Allah ga wani na sallama sai ya ce mashi i'izal lahu wa bashirhu bil janna kai mai izini ya shigo kuma ka gaya mai kai albashir an bashi aljanna yace ina buda fa idza abubakar ne sai na ga sai na abubakar siddiku ne sannan sun maja akharu sannan sai wani yazo shi ma har yanzu yasta azinu yana neman izinin shi ma ya shigo kawai sai dai manzo Allah ya ce mashi i'izal lahu wa bashirhu bil janna shi ma kamar izini ya shigo kuma kamar albashir an bashi aljanna yace ina buda fa idza umaru sai na ga sai da na umar ne shi kuma yace sannan sun ma akharu sannan sai ga wani shi ma yasta azinu yana neman izini ya shigo shi ma na sallama yace to ko da yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaka ta hone hatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru wani dan lokaci haka sannan sai ya ce i'izal lahu wa bashirhu bil janna ala balwa satusibuhu yace to kamar izini ya wuce shi ma kuma kamar albashir da aljanna amma bayan wata jarrabawa da za ta same shi wato shine ta wannan yan tawaye din nan da za su kashe shi shine isharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wurin yace ina buda fa idza usmana sai ga usayna usman ne wannan yana nan shi ma a sayyid al-bukhari hadisin sanad 3695 a cikin sayyid al-bukhari to kaga wannan kaga shi ma ya tabbata an mai albishir da aljanna tun yana duniya kuma mun karanta hadisin da aka samu daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ida uhudan ya hudu tsin uhudu wa abubakarin tare da sayyidina abubakar wa umar tare da sayyidina umar wa usman tare da sayyidina usman fala jafa bihim sai dutsin ya girgiza ya rarrawa tare da suwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa usbut uhudun fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani kai dutsen hudu ka tabbata ka tsaya ka na tsumana domin annabi ne a bisa ga bayanka wa siddiqun da kuma siddiqu shine mai gaskata annabi kenan ko sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar kenan sannan wa shahidani kuma tare da shahidai guda biyu wanda za su yi shahada shine wanda za su yi mutuwar shahada sayyidina usmanu sayyidina umar da sayyidina usmanu kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sayyidina usmanu zai yi mutuwa ce ta shahada kuma an san wanda ya mutu shahada dan aljanna ne wannan yana nan a sayyid al-bukhari shi ma a hadisi na 3675 a cikin sayyid al-bukhari to kaga a shi sayyidina usman bin affan wato radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suke in aljanna kenan sannan kuma kaga mun sani har yanzu yana daga cikin muhajirai ai shi sayyidina Usmanu yana cikin muhajirai kuma mun shakarantawa dai muhajirai dinan darajar su alqur'ani Allah ya faɗa dijin waɗannan muhajirai dinan kamar yadda Allah madauki yake faɗa lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yaftaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna a cikin suratul hashr abinda Allah yake faɗa kaga yana magana ne ga su waɗannan muhajirai kuma har yana yabo gare su yana fadin sifar su yake cewa allazina sune wadannan da ukhriju min diharihim wadanda aka fitar daga gidajen su wa amwalihim da dukiyoyin su wato shine suka yi hijira suka bar komai nasu sun ka bar garin su da duk abin da suke ɗan uwansu da sauran dukkan wadansu wadanda ya kamata wanda suke tare da su amma sun ka bar su saboda me yace yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana saboda suna neman yarda watan fadala ta Allah da kuma yarda Allah ita suke neman su sabai dinnan kuma kaga sun samu sannan Allah ya ce wayan surun Allah wa rasuluhu kuma suna taimakon Allah da manzon shi ma'ana suna taimakon addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce waɗannan masu hijira dinnan ulaika humus sadiquna suni masu gaskiya a cikin imani to yanzu Allah ya ce masu don sai na Usman yana cikin su to Allah ya ce shi yana daga cikin masu gaskiya na imani kai kuma ka ce bai da imani mai kyau na gaskiya to dan Allah yanzu in kai mai hankali ne yanzu kai mai saurari magana wa zaka yarda da ita maganar Allah madaukakin sarki da ce masu gaskiya imani ne su ko wani shedanin da zai ce masu matan marasa imani ne ba su da mutunci ba su da kaza ne wa zaka yarda da shi kaga in kana da hankali tunani mai kyau sai ka san ya kamata shi mahaukaci in mutum in mafadin mahaukaci ne kai mai saurari ya kamata kai kai hankali wannan kenan ayar da Al-Qur'ani ba hadisi ba balle ma mutum ya ce da'ifi ko ya karyata shi ba duk da ke Qur'ani ma su a wajen su yana da alamar tambaya tunda suna cewa mai bai cika ba to Allah ya kiyaye mu sannan kuma an sani dai a cikin muhajirai dinnan duka Allah ya yabe su ko ya haɗe su da su da muhajirai da kuma lansar ko wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa addallahu lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abada dhalika al-fawz al-azim a cikin sura tauba ko haka Allah yake faɗa aya ta 100 daidai yake cewa waɗanda sun kai rigiya sun cikin wayin hijira din waɗanda sun yi gaba gaba wajen yin hijira ma'ana na farko din nan da yin hijira shine wasabiqun al-awwaluna waɗanda sun kai rigiya a wajen yin na farko din nan minal muhajirin daga cikin muhajirai masu hijira wal ansar da mutanen Madina walladheena taba'uuhum da waɗanda sun kabi wasu sun kabi su bi ihsanin da kyauta tawa Allah ya ci radiyallahu anhum duk Allah ya ji da suwa kai ma kanka yanzu kai in kabi su sayyidina Usman sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sayyidina Ali da sauran sahabbai in kabi su da kyauta tawa kai ma Allah ya ji da kai shine radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah ma'ana Allah zai ba su har sai sun yarda su ma kuma Allah ya ce waɗannan bayan Allah muhajirin nan da lansar din nan wa addallahu lahum jannatin Allah ya tanada musu wata idin aljanna aljanna nan tajri ta tal anharu quramun ni'ma suna gudana a karkashin ta ko kamar yadda malaman tafsiri suke fada anharu min ma'i ko kamar yadda zuwa alqurani wata ayat Allah ya fassara wannan irin wannan din anharu min ma'in ghairi asinin wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin to wannan sune yake magana haka malamai suke cewa su yake nufi da wannan tajiddata ta anharu din kuma khalidin fiha za su dawama a cikin wannan aljanna din abadan har abada zalika alfawzul azim Allah ya ce wannan shine rabu mai girma to shi Allah ya ce muhajirai dinnan ya ba su aljanna sayyidina Usman yana cikin su ya ce ya tanada musu aljanna kuma ya ce za su dawama har abada ciki kai kuma yanzu kana kokarin sai ka fitar da sayyidina Usman sai ka fitar da sayyidina Umar sai ka fitar da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to shi ko Allah ya ce ba su hita har abada to Allah yanzu shin Allah kake so mai ji da magana ta ko taka kawai don dai muna mahaukata da motsuwa irin taka sai mu zo mu bar maganar Allah madaukakin sarki mu bi maganar ka saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da waɗannan sahabbai muhajirai din nan ya ba su aljanna to sayyidina Usman yana cikin muhajirai din nan kuma sannan bayan wannan zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya masu addu'a ku Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansari wanda manzo Allah ke fada babu wata rayuwa mai dadi mai kyau in ba rayuwar lahira ba sai yake addu'a ce faghfir lil muhajirin ya Allah kai gafara ga muhajirai masu hijiran nan kaga sai zasu wannan da cikin su wal ansari da kuma su mutanen Madina mataimaka ne wannan hadisi yana na cikin sahihul bukhari hadisi na 3797 a cikin sahihul bukhari kaga manzo Allah yayi addu'a Allah ya gafarta mu muhajirai to sayyidina Usman yana cikin muhajirai shi hijiran ma har guda biyu yayi ko kamar da bayani gabata da ta zuwa habasha da kuma ta zuwa madina din ko sannan to saboda haka dai a takaice dai duka wannan suna nan da yawa dai waɗanda sayyidina Usman radiyallahu anhu watan yana da duk ya samu waɗannan darajoji da kuma waɗannan matsayi saboda haka dai sayyidina Usmanu yana da tabbaci kamar yadda na faɗa kuma tuwancin lokaci da ma dai wato dukkan su muna tafiyar da wannan abubuwan ne dai ba wai sai mun karance komai na kowane sahabi ba haska kawa dai ne dai aji wani abu daga cikin darajojin sahabin nan don memme domin a haska kawa mutun ya san menene abin da ya kamata ya kama in ya ga ya dauki wacce hanya ta zakin sayyidina Usmanu sayyidina Abubakar sayyidina Umar ga hanya nan wannan ba matsala bane in yayi wannan kan shi ne yema bai rage su da komai ba ya kafirta su bai mai da su kafirai ya fitar da su daga aljanna ba ya fitar da su daga cikin aljanna din nan bai isa ba tunda mai ita yariya ya ba su wanda ka sa hannu a ba mutum aljanna ya sa hannun an ba su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaga yana cikin asharatul mubashiruna din nan bil janna ko wadanda mutanen nan guda 10 wadanda aka bishara da aljanna kamar yadda muka kanta a halkan mu ta farko sayyidina Usmanu yana cikin su shima saboda haka sayyidina Usmanu kenan radiyallahu anhu wanda an sani shi da Usman din haka mai da aka sani wato can da yake akwai abin da ban faɗa can ba ku na haihuwar shi ya kamata a faɗi shi kar da aka haife shi wanda a haife shi ne shi a sayyidina Usman din bayan an yi amul fil din nan da shekara 6 aka haife sayyidina Usman bayan amul fil da shekara 6 kaga kenan manzo Allah an haife shi a shekarar amul fil kin kaga kenan manzo Allah ya tsofi ya girme sayyidina Usman da shekara 6 kenan kuma ana mai alkunya ga wancan lokacin a jahiliya Abi Umar amma daga baya a cikin musulunci kuma ana mai alkunya da Abu Abdullahi wato shine Abdullahi dan wanda sayyida Ruqayya ta haifa mashi to wannan shine to sannan sayyidina Usmanu dai kamar yadda muka sani wato yayi hidima ba karama cikin addini ba a cikin khalifancin shi don shine khalifa na manzo Allah sallama na uku wanda kadan daga cikin ayyukan da yayi shi ya ida watan cika fatuhu Faris da aka yi watan aka buda wanda aka kai musulunci to shi ya ida kammala wannan fatuhu Faris din da kuma garuruwan Africa wadanda ake kira Tunis a yanzu to shi watan ya ida cika watan kai musulunci a can a garuruwan muna a garuruwan Africa kasashe na Africa kenan sannan haka nan lokacin da Rumawa suka yi ne su zo su mamaye Iskandariya shi ya zo ya kore su sannan shi ya bude Armenia da kuma Andalus wanda yanzu ita ce yake ce musufin a yanzu ko to Andalus wannan yankin duka sayyidina Usmanu a lokacin shi da shi ya bude wadannan garuruwa ne aka samu aka kawo musulunci a ciki haka Dabarstan da Sajastan duka shi ne wanda ya bude wadannan garuruwa din haka nan Qubrus da kuma wani babban gari ne dai haka sannan da Khurasan duka su ne sayyidina Usmanu da shi ne wanda ya bude su a ciki ya kai musulunci a ciki wanda Khurasan kaga yanzu ne Afghanistan kenan waje jikin kenan duka sayyidina Usman a lokacin shi ne wanda aka yi hakan sannan sayyidina Usman radiyallahu anhu kamar yadda muka sani wato yana da ainihin mata da ƴaƴa wanda daga cikin matan nashi ya aure kamar yadda muka karanta tun daga farko ya aure ainihin wato ita sayyida Ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani din kuma sayyida Ruqayya ita ce wanda ya aura bayan ta rasu sannan manzon Allah sallama kuma ya aura mashi da Ummu Kulsumin wadannan duka ya aure su sannan kuma ya aure wata mata da ake shi mata Na'ila bintul Farafisa Na'ila to kuma ita kuma daga cikin kabilar Banu Kalbin ce wanda an kasa kabilan da sun kashe har da fasaha kuma ita Ummu Kulsumin yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kai yake so in ci ita sayyida Ruqayya ita ta haifa mashi da mai suna Abdullahi wanda da shi ne yake mata alkunya ana ce mata Ummu Abdullahi din to ita sayyida Ruqayya ita ta haife shi yawa sannan daga baya aure Ummu Kulsumin din kaga duki nan kaga duka bayan da so su kuma sannan ya aure ta wannan Na'ila bintul Farafisa daga cikin kabilar Banu Kalbin sannan ita kuma ta haifa mashi Ummu Khalidin da Ummu Abana Sugura da kuma Arwa da Maryam duka ita haife su da Sayyidina Usmanu sannan ya aure da Malatu bintu Shayba bin Rabi'a ita kuma ta haifa mashi Ummu Abban da Aisha da kuma ta haifa mashi watan Aisha da kuma Ummu Amrin sannan ya aure kuma Ummul Banin bintu Waynatu bin Hisnin shi kuma Al-Fuzari ta haifa mashi Abdul Malik shi kuma wanda shi kuma Abdul Malik din ya rasu din yana karami ne sannan duk da yake shi ma wancan shi Abdullahi din dan Sayyida Ruqayyah din radiyallahu anha shi ma yana karamin rasu sannan ya aure Fakhita bintu Ghazwan wanda ya uwa ce ita kuma ga Amir Utba bin Ghazwan ita ce watan uwar Abdullahi Sagir shi ma rasu yana karamin ne sannan akwai Ummu Amrin ya aure ta ita ma bintu Jundabin Al-Azdi ita kuma daga cikin kabilar Azad ne sannan ta haifa mashi har yanzu ita ma ta haifa mashi Khalid da kuma Amrun sannan da Abban da kuma Umar da Maryam sannan akwai Fatima bintul Walid ita kuma bin Abdul Shamsi ta haifa mashi Walidu da kuma Sa'idun da Ummu Sa'idin a takeice dai ayyan nashi kaga dai wannan sune matan da ya aura wanda wasu ya rabu wasu ayatun sun rasu ne kuma wasu ne sun rabu saboda haka waɗannan sune amma san dai aura sannan ayyan nashi sune don kulli jimla ce kaga sune makaranta yanzu Abdullahi da Abban da Abdul Malik da kuma wato shine ko Abdullahi da yake Abdullahi biyu ne mun ka fada ko kaga Abdullahi da ko kuma akwai Abdullahi Sagir ko kuma Abdullahi Al-Asgar zo ana cewa haka ne sannan da Khalid da Abban da Umaru da Walidun da Sa'idun da Abdul Malik da kuma Amrun wadanga su ne ayyan nashi maza sai mata kuma akwai Maryam akwai Ummu Sa'idin akwai Aisha akwai Maryam akwai Ummul Banin akwai Ummu Abban akwai kuma Ummu Amrin wadanga su ne ayyan nashi radiyallahu anhu sannan kamar da muka sani sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu ya rasu ne ya yi shahada ne ta dalilin watan yan tawaye da suke watan yin shahadantar da shi wanda an sani yan tawaye ne wanda aka zo dai tarihi ne mai tsawo kware da gaske wanda suka yi abin da suka yi wanda suka zo suka zaga gidan shi ba shiga ba fita ba su bari a shiga da ruwa ba su bari a shiga da abinci ba su bari a shiga da komai har ya zama ma ba ruwa gidan wanda mun ka taba karantawa a wata kissa da muka yi dangane da watan ganin yuwar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin shi wanda mun yi wannan karatu mun fada kuma cewa a lokacin da suka yi wannan zagayewa su waɗannan ƴan tawaye to sai ga sayyidina Abdullahi bin Salami ya zo inda yake to da shi Abdullahi bin Salami ya shigo din shine yake bada labarin Abdullahi bin Salami in cewa ya zo wurin sayyidina Usmanu to sai a lokacin da su ƴan tawaye suka zagaye gidan nashi sai sayyidina Usmanu yake bashi labari cewa ai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ta taga yake nuna mashi wannan taga hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ya Usmanu sun tsare ka waɗannan mutane ko yace masa haka ne ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sun sa ma kishiwa sun hana maka ruwa yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuro mashi wata guga ya sha ruwa ciki wanda yace har ya koshi wanda yace har yanzu yana jin sanyin su a tsakanin watan maman shi da kuma kafadar shi to wannan shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi in kana so a baka nasara akan su a taimake ka akan su ka samu nasara akan su in kuma kana so kuma shikenan ka zo nan ne ka sha ruwa wajen mu an ce lokaci yana azumi ne to wannan shine so wannan da kisa kamar da muka sani mun take ta kaba karanta ta wancan lokacin ko wanda muka fada cewa Imam Suyuti ya kawo ta a cikin littafi ne na Tanwirul Halak fi Jawazir Ru'yatin Nabi wal Malak ko kuma fi Imkanir Ru'yatin Nabi wal Malak to ana cewa haka kuma kamar da muka fada cewa akwai Imaduddin Isma'il bin Hibatullah shi ma ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna Mazilul Shubuhati fi Ithbatil Karamati akwai Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wannan haya shi ma ya kawo ta a juz'in shi na 7 shafi na 181 ya danganta ga madaba ba dole sai sun zama daya ba don tana yiwuwa zan wani madaba tashi ba wannan bace sannan haka duk da isnadin ta ya kawo sannan kuma to duka dai waɗannan su ne waɗanda duka malamai da sun kawo in wannan dai mun dai wannan karatu dai can da fadadawa a wancan lokacin da muka taɓa yin karatu akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin shi to wannan shine sayyidina Usman bin Affan to a wannan lokaci waɗannan ƴan tawaye a wannan rana suka kashe sayyidina Usman bin yana karatun Al-Qur'ani radiyallahu anhu wanda an ce ya kawo daidai ayar fa sai ka fi ka humullahu daidai nan wajen hajjin shi ya daga a nan wuri a daidai wannan ayar ina jin ko shi Hassan Dem ne ko ina jin akwai na taba duba wani littafi na shi wanda yake cewa ya ga wannan Al-Qur'anin wanda sayyidina Usman yake karatun da shi ya daidai inda jin nashi ya daga din to wannan daidai wannan wurin ayar da jin shi ya daga fa sai ka fi ka humullah radiyallahu anhu saboda haka kuma yayi wafati ne ya shahada ne watan a ƙarshen shekara ta 35 da hijira lokacin kuma da ya rasu yana da shekara 82 a duniya kuma adadin halifancin shi wato yayi shi ne shekara 12 radiyallahu anhu. Sannan su wadannan yan tawaye gaba ɗaya duka abinda a cikin gina sai na so na baki ɗaya duka su akwashi ba abinda suka bari kaga hadasa ta bayan da sun abinda suka yi kenan radiyallahu anhu. To wannan dai a takaice dai su ne sayyidina Usman kamar yadda na faɗa, ba muna tsayawa ne komai na mutum sai an karanta ba, amma dai gurgudu aka ji irin gudunmuwa da hidimar da mutum yayi da kuma darajojin da ya samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ya isa wa'azi ga dukkan wanda yake mai neman gaskiya, domin ba a addini a ce gaba ɗaya kai addinin ka baka koyar da komai sai zagin mutane, daga zagin sahabbai sai zagin manyan bayin Allah sai zagin duk wani mai daraja kai bai tsira gare ka ba, duk malamin musuluncin duniya gaba ɗaya ba su tsira daga gare ka ba, daga sharrin ka ba kullun zagi kullun zagi. Wannan ba addini bane, baka koyar da farillan alwala, baka koyar da nasalla, baka koyar da tsalki ba, kawai dai kullun wani mutumin banza ne, wani dan wuce ne, wani haba. Wannan ina me amfanin wannan ne, me da fa'ida? Mutum bai iya farillan alwala ba, bai iya tsalki da kyau ba kai, amma kuma an koya mai zagin sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, zagin sauransu, bai zagin Bukhari da Muslim da sauran malamai baki daya, wanda ko tsalki bai ba, ya tsaya tukun ya gyara kai ne tukun ya san ya zai yi addini, ba a koyar da shi yanda zai zage shugabanni ba, wanda an sani ba wai sai waɗanda suke manya cikin musulunci ne, matukan mutum musulmi ne. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi sahihi ko sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, zage musulmi fasikanci ne, haka kawai musulmi kawai dai ka samu shi ka ta zage to fasiki kake, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Balle sahabban manzo Allah masu daraja radiyallahu anhum, saboda haka wannan ba dabi'a bace, ba kuma sana'a bace, ba kuma wani abu ne wanda yake na alkhairi ba. Su waɗannan bayan Allah duk wanda yake mutumin kirki to abun da yake yi watan addu'a yake musu, ba wani abu wanda zai musu in bayan addu'a kawai, dace kawai saboda wanda sun kai wannan kokari suka yi wannan aiki, ba abun da ya rage ka musu in bayan addu'a. Ta amma sai a ce ka zo baka da aiki sai zakin su, tunda alqur'ani ai haka Allah ya gaya mana addu'a kawai yace mutum kai musu, kamar yanda ya faɗa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال هكا الله يفرد أتكين سورة الحشر وأن سوك بيو والذين جاءوا من بعدهم وأن سوك زبايا سوك صحبنا يقولون دوغ أن سوك زبايا قال سونا تشيوا ربنا اغفر لنا الله كيغا فلا غريم ولإخواننا دعين أمو الذين سبقونا بالإيمان وأن سوك رجام إيماني الله كيغا فتامسو wala taj'al fi qulubina ghillan, kaka sanya mugun kuduri a cikin zukatanmu lilladheena aamanu, ga wadanda suka yi imani rabbana innaka rawwafur rahim, ya ubangijinmu kai mai rangwame ne, kai mai jin kai ne. To wannan shine shi yasa aka rubuta daga sayyida Aisha radhiyallahu anha take cewa kuwa umirtum bil istighfar li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fasababtumuhu, ku an umurce ku kowa tan ku yi ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama neman gafara, amma kun ga ta zagin su. Tace ku sani sabitu nabiyyu ku, naji wa annabin ku yana fada sallallahu alaihi wasallama la tazhabu hadhihi al-umma hatta yal'ana akhiruha awwalaha, yace wannan al'umma ba za ta gushi ba sai na karshen ta sun rika zagin na farkon ta, haka sai da Aisha take fada, wanda Imam al-Qurtubi ya kawo wannan a cikin tafsirin shi daidai wannan ayat din, da Imam al-Baghawi ana shi tafsirin, da Imam al-Alusi shi ma ana shi tafsirin, kuma shi Alusi yace kuma akharajahu Abdu ibn Humaydin ya fitar da wannan hadithin, wa Ibn al-Munzir da Ibn al-Munzir, sannan Imam Suyuti shi ma ya kawo shi a cikin tafsiri ne mai suna Ad-Durr al-Mansur fi tafsir bil Ma'thur, yace kuma akharajahu Abdu ibn Humaydin shi ma yace Abdu ibn Humaydin ya rawaice shi, wa Ibn al-Munzir da Ibn al-Munzir, wa Ibn Abi Hatim da Ibn Abi Hatim, wa Ibn al-Anbari da Ibn al-Anbari, sannan Ibn Mardawihi da kuma Ibn Mardawihi. Wannan duka shine, amma a ce wannan aiki ya zama shine addini, haka kawai shine addini, kawai a dauko maka alazumi malaki a tsine mashi kana jin dadi, kai haka bala kai kana jin dadi, a dauko sayyidina Umar a fadi Abu Hurairah a fadi abin da aka so kan shi, sayyidina Umar a fadi sayyidina Abubakar duk abin da aka so za a fada, wai kai dadi kaga ji, wai kai ana koya ma addini don hauka, saboda kai ma motsuwa gari ka kwakwalo ka tatabu da kai da mai yin duka dai guki. Wannan ba addini bane, wannan hauka ne, wannan rashin hankali ne, kai kawai kai kokari ka san addinin ga kai da baka da garantin ba dan wuta bane, wai kuma kai ka kokarin sai ka kai wani wuta, ka bari sai ka samu tabbaci da garantin cewa kai ba dan wutan bane, kai ba ka da garantin cewa kai ba dan wutan bane, amma kuma kai ne mai raba wuta din, wanda ya zubillahi Allah ya kare mu. To dai ke dai lokaci yayi, wannan kuma takaici ne, muna fatan Allah ya kara haskaka mana, muna roƙon Allah ya dukkan masu daraja Allah ya kara ba mu girma masu, mu ga daraja ta su dukkan masu albarka, muna roƙon Allah ya ba mu albarkar su alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadannan bayan Allah sahabbai, muna musu addu'a Allah ya kara musu yadda albarkacin manzon sallama Allah ya hada mu da mu da su baki ɗaya tare da manzon Allah sallama aljanna alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun saki haɗa wani lokaci kuma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.